an jima ka dan harande zai sake shigowa da labaran duniya kashi na biyu yau ce ranar da hukumar lafiya ta duniya ta ware domin fadakar da al'umma akan muhimmancin bacci ga rayuwar bil'adama tun ba yau bane dai likitoci ke bayyana muhimmancin barci ga dan adam abinda kuma suka ce rashin sa na haifar da cututtuka daban-daban wakilinmu baban gidan jibrin ya ji ta bakin wasu mazauna birnin Lagos da kuma likita akan muhimmancin barci ga dan adam
yau ne bikin fadakar da al'umma duniya akan muhimmancin barci ta duniya wannan rana ne ta 19 ga watan Maris wani committee ne mai suna World Sleep Society ya ware ranar a matsayin ranar fadakar da al'umma muhimmancin da ke tattare da barci taken bikin na bana dai shine samun barci domin samun lafiya a nan gaba wannan dai mun sharon wani bawan Allah ne saboda dai wasu misali akari da ayyukan da suke ko wajen da suke zama yana musu wuya da su samu wadataccen bacci lamarin da kuma likitoci kuma sana kiwon lafiya ke alakanta wasu cututtuka da shi to koya wasu mazauna birnin Lagos ke samun bacci a birnin da ta yi kaurin suna wajen hada-hada da cunkoso da kai komo a Najeriya ga dai abin da wasu ke cewa
assalamu alaikum ni dai kama yanayi na rayuwa ta ana kwanciya karfe 11 a nan birnin Lagos sannan kuma ina tashi karfe 4 in yi nafiloli lokacin an kira sallah an yi sallah duk da kan cewa lalle bacci wani nau'i ne wanda yake taimakawa dan adam a rayuwa muddin ka samu bacci sosai zaka ji karfin jikinka sannan kuma zaka ji lafiya ta sataje ka sannan kuma in ka wanka zaka warke gaskiya bacci yayi Alhamdulillah masha Allah
ni ne Muhammad Nasir daga Lagos gaskiya magana bacci ba ma samun bacci saboda wanda muka zo ne ma kwanta mu ta bacci bayan kuma gidajen ana ta mana lissafe ai dai da mun dan rufe ido mu farka mu ci gaba da abin da muka tsaya
saboda dai likitoci da sauran masu lura da harkokin lafiya na alakanta rashin bacci da cututtuka da ake fama da su musamman na zamani da suka hada da damuwa ko hawan jini akan haka ana tambayi Dr. Sadiq Ali Husaini muhimmancin bacci ga rayuwar bil'adama
bacci yana da muhimmanci sosai game da lafiyar dan adam rashin samun wadataccen bacci yana da illoli da yawa game da abin da ya shafi lafiyar dan adam kamar yadda muka fadi da farko ta in kana kallon shi ma shi kadan shi ne koko har ta yadda har da yanayin zamantakewar shi da sauran al'umma shi dai dan kanshi zaka ga rashin samun isasshen baccin yana shafar kuma ko yana yin illa ga yanayin tunanin shi da kuma samun kwanciyar hankalin shi shi kanshi ko rashin hakan
yanzu dai a yayin da masana kiwon lafiya ke ba da shawaran samun wadataccen bacci wataƙila nima an jima idan mai sauraro ya kira ya ji shiru to lalle nima na shiga baccin kenan baban ya ji firin murya Amurka daga Najeriya
gaida baban gidan jibrin da wannan rahoto ana tare ne dai da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Yusuf da labaran duniya kashi na biyu
majalisar dokokin Amurka ta kada kuri'ar amincewa da kudurin baiwa 'yan gudun hijira mafaka don zama 'yan kasar musamman kananan yara 'yan kasar waje masu neman mafaka da 'yan gudun hijira da suka bar kasashensu zuwa Amurka a dalilin yaƙi ko wata annoba. Ƙuri'ar da aka kada a jiya Alhamis ta baiwa 'yan jam'iyyar Democrat nasara a ƙuri'ar farko ta wannan shekarar akan baƙin haure, amma ƙudurin zai fuskanci ƙalubale a majalisar dattawa. Saboda 'yan jam'iyyar Republican na buƙatar ƙudurin na baƙi ya ƙunshi tsari na ƙarfafa tsaro akan bakin iyakoki. Kudurin daya zai baiwa yara sama da miliyan 2 damar zama 'yan kasa wanda aka shigo da su kasar ta barauniyar hanya tun suna kananan yara da kuma wasu kashi na biyu kuwa zai baiwa sama da mutane miliyan 1 damar zama 'yan kasar waɗanda ke aiki a cikin kasar wanda mafi akasarinsu manoma ne da suka kai rabin manoman kasar A yau Juma'a an yi wa Prime Ministoci biyu na kasashen Turai na Burtaniya Boris Johnson da na Faransa Jean Castex rigakafin annobar corona ta AstraZeneca kwana daya bayan da hukumar magunguna ta nahiyar Turai ta tabbatar da ingancin allurar. Johnson ya ce abu mafi ban tsoro shine kamuwa da wannan annobar ta COVID-19 wanda yasa haka yake da matukar muhimmanci mu yi allurar nan da gaggawa idan har an kawo kanmu. A jiya Alhamis, hukumar magunguna ta kasashen Turai ta amince da a ci gaba da allurar rigakafi ta AstraZeneca a yaki da ake na dakile annobar. Amincewar ta hukumar ta zo ne bayan wasu kasashen Turai din da suka hada da Faransa, Germany, Italia da Spain suka daina amfani da allurar bayan wani rahoto da ke nuna cewar allurar ta haddasa daskarewar jini ga wasu waɗanda aka yi wa allurar. Hukumar ta kara da cewar alfanun allurar shine ta dakile yaduwar annobar COVID-19 wanda ita kanta cutar abin tsoro ce, hadarin bai kai cutar kanta zama abin ban tsoro ba.
To a gaida Yusuf Harande da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, jihar New York tana shirin gudanar da zaben 'yan majalisar kananan hukumomi, lamarin da ya sa mutane da dama ke bayyana aniyarsu na shiga wannan takaran. New York tana cikin jihohin Amurka da ke da tarin al'umman Afirka. To ko shin akwai mutanen Afirka da suka fito a wannan takara? Tambaya kenan da na yi wa Muhammad Mada, jami'in ofishin magajin garin birnin New York.
Misali in ka duba district 60 na city council cikin wannan borough su wato Africans guda biyu ke cikin wannan race. Idan muka duba kuma district I think is 17 akwai dan Nigeria Chief La Crown shi kuma yana ciki, akwai kuma district 15 akwai wani dan yaro wani samarin gini shi kuma ya saya takara, saboda shi ina ji mutanenmu na shiga ciki sosai.
To kamar yadda kowa ya sani, wato cikin America, New York na cikin wurare da mutanen Afirka suka yi kaka gida sosai, suna akwai al'umman mutanen Afirka kwarai da gaske. To bari mu duba a baya, ya kake ganin shigan mutanen Afirka cikin harkan siyasar New York da kuma yanzu idan ka kwatanta?
Idan muka duba a baya compared to yanzu, gaskiya ina ji yanzu it's a new generation, kuma su ina ji a baya mu muna established community ne, to yanzu ya kai the next generation su kuma su move the next step shine me so, a shiga cikin siyasa ana idu inda ake negotiation na game da bi kai kawo mu harkokin da ci gaban al'umma inda duk ake wannan shawarwari ya zama nan mu kuma muna wurin, saboda shi alhamdulillah yanzu ci gaba ya zo cikin lamari sosai insha Allah.
To kana ganin akwai lokaci da za a wayi gari a samu mutanenmu na Afirka da suke wakiltan jihar New York da ma birnin New York a majalisun kasa a Washington?
Babu shakka zuwa kwana biyu insha Allah. Yanzu haka idan muka duba misali kamar Staten Island, akwai kodi ke haifuwar garin nan ne amma iyaye shi mutanen gini ne wanda ake ce Machias Falls. Yanzu haka shi assembly member ne na Albany a cikin Ugun Staten Island, saboda shi da haka kadan za mu samu insha Allah.
To kana ganawa na san ka haɗu da mutanen wato Afirka akan batun harkar zaɓen nan na matsayi na City Council, ya kake ganin mutanenmu na Afirka suke karɓan wannan? Shin akwai goyon baya da za su ba 'yan takarar Afirka da suka fito kuwa?
To dole za su samu goyon baya. Matsalan dai shi ne mu mutanenmu, wato mun bayyana dai mu da muke shanin siyasa, ɗan bayan yawanci duka ba ruwansu da batun zuwa zaɓe da sauransu, to matsalan mu kenan yanzu. Abin da ya kamata mu shine mu dai muke kokari mu wayar da mutane mu bari idan lokacin zabe ya kai duk kowa ya fito wanda duka ya zama citizen ya kokari ya fito ya zo ya jefa kuriya ba haka ba duk wani abin da zamu yi domin bai yiwuwa ka ce wai kai zaka defend kan mutanen Afrika kadai tunda ba mutanen Afrika kadai kake ke cikin wannan councilin ba saboda shi dole ya kamata ka samu wato alaka da other communities to amma idan bizin ka inda kake da karfi su kansu ba su fito sun jefa maka kuriya ba kaga shi zama matsala saboda shi abin da muke kokari kenan mu wayar da mutanenmu idan lokacin zabe ya kai kowa ya fi duk wanda ke da wato kuriya ya kokari ya zo ya jefa kuriyar shi
nan zuwa wani lokaci za a yi wajen zaɓe
wato akwai primary days in June bayan primary kuma sai wanda Allah zai zaba wato akan tiki
wato kana nufin primary zaɓen tsayar da ɗan takara kenan
zaɓen tsayar da ɗan takara na amkasin dama akwai Democrats akwai Republicans akwai Working Family Party akwai dai gasunan dai daban-daban sau shi kowa ya fidda nashi sai a zuwa hadu kowa ya yi a zaɓe mutum ɗaya wanda zai represent wannan party saboda shi wannan za a yi shi cikin June insha Allah to bayan wannan ne sai a je general election which is in November to amma abin da muke so jama'a su sani yanzu yanayin zaɓe ya sake cikin New York na ji akwai wani abin da ake ce ma wai rank choice voting wato idan ka je wurin zaɓe yanzu zaka zaɓi mutane akalla mutane biyar kan yadda kai kake so wato misali ina so Baba Yakubu na fi son Baba Yakubu cikin wayannan sai zaɓe shi ne number one na biyu sai in duba wane ne second wanda idan Baba Yakubu bai samu ba wa za a zaɓi number two sai ka zaɓe shi as your second choice ka rank choice har zuwa biyar saboda shi wannan duka muna so mu wayar da mutane su gane domin kaka je ka jefa kuriya da zamana baka je baka yi shi da kyau ba sai ka ga ya zama waste.
Muhammad Madu kenan jami'i a ofishin magajin garin birnin New York. Babban bankin Najeriya ya bullo da tsarin canji na bai daya na masu amfani da layin wayar salula wajen hada-hadar kuɗi. Bankin na CBN ya cimma yarjejeniyar ne bayan zama da hukumar kula da kamfanonin sadarwa ta Najeriya NCC inda suka tsayar da biyan canji naira 6 da kobo 98 ga duk sakon kuɗi da mutum ya tura ta wayar salula. Wakiliyar mu Hawa Umar na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoto.
Matakin ya biyo bayan dimbin bashin da ya taru kan tsarin na aika kuɗi wato USSD a takaice da ya sanya har kamfanonin sadarwar suka yi barazanar jingina tsarin. Sabon tsarin da ya fara aiki bisa sanarwa daga 16 ga watan nan na Maris ya nuna sau ɗaya za a yi cajin na naira 6.98 maimakon ga duk sabon kuɗi da mutum zai aika ta wayar salula. Yushawa Aliyu mai sharhi ne kan tattalin arziki a Najeriya.
USSD Unstructured Supplementary Service Data manhaja ce wacce aka kirkiro ta kuma aka yi ta amfani da ita a kasashe daban-daban wanda kuma ya shigo Najeriya wasu bankuna suka fara gudanar da shi wajen aika sakonnin kuɗaɗe. Wannan hanya ce mai inganci kuma mai sauki kuma tana da sirri sosai saboda ba ta bayar da dama wajen satar bayanan wanda ke amfani da ita. Kamfanonin layi sun samar da layi. Ita gwamnati kuma ta samar da muhalli da shi kanshi service din. Yana da kyau gwamnati tunda tana kokari ta fada da hanyar harajinta to a dan caji ɗan kuɗaɗe amma ba masu yawa ba. Cajin kuɗaɗe masu yawa zai danna kaifin da ake da shi na mutane su yi mu'amala da shi ko kuma su dada goyi ba da goyon baya ga shirin gwamnati na cashless policy. Duk abin da ya wuce naira 1 zuwa naira 2 to yayi yawa ga talakawan Najeriya saboda zaka duba yawan mutanen da suke da layuka a Najeriya da kuma irin ɗan kudaden da ke hannunsu da kuma irin saukin da ake neman a samar musu. Amma idan kuma ka duba yawan mutanen Najeriya wannan naira 1 naira 2 da zaka amfani da su idan aka dauki akalla mutum miliyan 50 suka yi na naira 1 kaga za a samu miliyan 50 a cikin awa daya. Ita gwamnati ta san cewa duk abin da aka yi domin ya sauƙaƙa ma mutane to idan aka yi shi kaɗan shi ya fi gina tattalin arzikin ƙasa.
Mustapha Aliyu ɗan kasuwa ne da ke zaune zaune a garin Abuja ya ce kamata yayi gwamnati ta duba lamarin don kasuwanci da tattalin arzikin kasa ya bunƙasa.
To irin wannan kananan kuɗin da ake dauka mana daga ƙarshe za mu san riban da muka samu. Wannan abun fa muna yi da riba ne. Amma a dauka ɗan tana in ka duba daga ƙarshe sai kaga da kyar zaka iya ma biyan ma'aikatanka. Duk gwamnati haraji ta wasu wajeje an amewaka an saukaka sai a gaggara. Sai kaga abu yana ƙarewa duka dai akan mu mu